a shirinmu na wasu muhimman mata da suke taka rawa al'ummarsu. A yau dandalin VOA ya samu bakonci
da sunana Hajiya Maryam Muhammad.
Mallama Maryam, ba mu labarin ki amma a takeici.
An haife ni dai a unguwar Daneji. A unguwar Daneji na taso. Daga baya kuma rasuwa ta mahaifina ta samu ka koma shika da zama. Ana cewa unguwar Dandurin. To anan muka taso na shika primary. Daga nan kuma na tafi Kura, na ci makarantar ƴan mata ta Kura na koma. Na ci gaba da karatu na fita 1994 kenan
ko. To bayan kammala secondary school fa.
Na gama secondary school sai na zo nan Shahuci, wata makaranta da ake cewa Aliya, ƙarƙashin wani malami a yanzu shine shugaban Hausawan Afirka, wato Malam Abdulkadir Koguna Darma. To da mun nima abociyar karatun littattafai ce na Arabiya. To nan ne dai nazo na fara Siziya Risala ake koyar da mu.
Bayan gama secondary school kenan.
Bayan na gama secondary school amma fa aure aka yi mu. Aure aka yi mu. So da mun ni tuntuni ina da sha'awar dama in karanci littattafai na addini da sauransu. Tunda ko a makarantar Kuran da mu mun kasance mu ne ƴan Arabic club. Ni ce prefect din masallaci. Sannan kuma ni ce wato me ake cewa Amiras ta MSS. Yawa da abin da za a yi harkar MSS ni ce. Ramin Juma'a kuma da yake ba class ana tara mutane gaba ɗaya student a cikin hall. A gayyato malamai irin su Malama Aishatu Matawalla da sauransu. Ran Juma'a sai a zo a tara mu a yi mana wa'azi. To idan ba su zo ba ni zan shirye lecture nan. Da izinin Allah ni na shiga ne kwabaran din raguwar student shi yasa aka sari ma duk ƴan kura sun sani kuma da ike na dan iya larabci tun ina karama za a drama larabci ni nake shirye waƙoƙin larabci in za a fita kamar makarantu a je ƴan Arabic club a je drama to tun dai daga ma dai wannan lokacin kuma idan za a yi maulidai ana kamun takardu na shirye waka
ko kina secondary kina da gurbin al'umma
kina yawa insha Allah
ina mutun ci gaba
to a yanzu ne dai nake neman admission insha Allah
me sai kike so ga kin dogo lokaci ci gaba kuma yanzu kike san ki koma
wallahi kin san komai sai Allah yayi kana san abu amma lokaci bai yi ba sai kiga abun bai faru ba wallahi ba wai ko me gida
wani abu ne baki sha'awa yanzu kike son kike gaba da karatu ko kuka
wallahi tallahi dama can ina da sha'awa dai komai kuma kin san mu mata raunin mu shine renan yara ni mace ce mai tausayin yara na so amma yanzu ike yara na naga duk sun tattaso masha Allah kowanne ya kama karatun shi to shine yanzu nake da interest kuma insha Allah ina roƙon Allah ya dafa mun zan koma karatu eh yanzu dai ina so in karanci wannan health technology
me yasa kika zabi health technology
eh to gaskiya ina so in tallafa wa ƴan uwana mata musamman bangaren lafiya asibiti kwarai da gaske
akwai karantun su kenan
ba wai karantun shi bane amma shi taimako baya yawa baya kadan yana da kyau ko da akwai mukaru ko ba gaskiya ba kowace mace tana so idan ta je asibiti ta ga mace ce ir uwarta za ta
kula da ita
kula da lafiyarta da sauransu musamman bintike wanda ya shafi yaya mata
to yanzu kina tunanin karatun zai miki sauki kasancewan hakin haƙin ga yara
to ai kin san idan har kika sa abu a zuciyarki kika dauka zaki iya kuma kika roki Allah subhanahu wata'ala to sai kiga kin iya din sai Allah ya sauƙaƙa miki abin
to a takeice mai burin ki in kika samu damar kammala karatu
wallahi in na samu damar kammala karatu na wallahi shine in tallafa ƴan uwana mata
to wani irin kira zaki yi matasa amma musamman mata
yawa musamman mata ilimi su tsaya dai dan Allah a daina wasa kuma a duba course mai amfani mai muhimmanci wanda zai tallafa kananan yara da al'umma da kuma yanayin zamantakewar mu yaya yanayin kasar mu yake yaya yanayin garin jihar da kake da kuma yanayin misali local government din da kake me suke da bukata da kuma yanayin misali unguwanni ma ai a unguwar kuma an ka duba akwai abubuwan da suka kamata wanda za ka taimaka.
Madalla, da fatan matasa za a amfana da abin da aka ji. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.